sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yau ranar Laraba 2 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanin labarai.
Wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yuwa ayi amfani da doka wajen tilasta ma shugaba Trump ya bayar da ba'asi a binciken katsalandan din Rasha. Wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta ce dole ne kasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallazama ƴan Rohingya da aka yi. Sannan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce cikin mutane 10 a duniya guda 9 na shakar gurbatacciyar iska mai lahanin gaske.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu a harin kunar bakin waken da aka kai jiya Talata a garin Mubi jihar Adamawa ya karu. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta hana shigowa da magungunan da ke da sinadarin codeine don magance matsalar shan miyagun magungunan a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ke ci gaba da yi na neman gwamnati ta yi masa ƙarin albashi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yuwa mai bincike na musamman kan katsalandan din Rasha ya yi amfani da doka wajen tilasta ma shugaban Amurka Donald Trump gabatar da ba'asi a gaban binciken. John Dowd ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Associated Press da kuma na Reuters cewa mai bincike na musamman Robert Bullock ya ambaci yiwuwar gabatar da umarnin bayar da ba'asin ga shugaba Trump a yayin wata ganawa da tawagar lauyoyinsa a watan Maris. Wannan kalamun na Dawood ya tabbatar da wani labarin da jaridar Washington Post ta wallafa tun farko. Dawood ya fice daga tawagar ta lauyoyin da ke kare Trump jim kaɗan bayan da suka gana da Mula. Mula dai na binciken gano ko shin kwamitin yakin neman zaben Trump ya hada baki da Rasha a wajen yin katsalandan din ta yi a zaben, da kuma ko shin Trump ya yi yunkurin yin zagon ƙasa ga shi binciken kansa. Trump dai ya sha musanta cewa kwamitin yakin neman zaben sai ya hada baki da Rasha wajen yin katsalandan a zaben na shekara 2016. Yana mai kiran binciken da Mula ke yi bita da kulli. Wata babbar tawagar Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne kasar Myanmar ta gudanar da bincike kan gallaza ma ƴan Rohingya da ake zargin an yi. Tawagar ta kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da ta taɓa zuwa jihar Rohine ta ƙasar Bama tun daga watan Agustan bara, lokacin da hare-haren da aka riƙa kai wa al'ummar musulmi suka tilasta mutane sama da 700,000 tserewa zuwa ƙasar Bangaladesh saboda ceton ransu. Jami'an Amurka da na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana hare-haren da ake kai wa ƴan Rohingya ɗin da cewa kisan ƙare dangi ne. Muddin ana son a yi adalci, to fa dole ne a yi bincike sosai, a cewar jakadiyar Burtaniya a Majalisar Dinkin Duniya Karen Pierce a jiya Talata. Ta ƙara da cewa gudanar da bincike ko a matakin ƙasa da ƙasa ko a matakin ƙasa ɗaya kawai ba shi ne ba, muddin dai aka yi binciken gaskiya. Ta ce to ƙasar ta Myanmar ta gudanar da bincike ko kuma dai kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya ta gudanar da binciken. Jakadun sun gana da manyan jami'an gwamnatin Bama, ciki har da shugaba Aung San Suu Kyi da kuma hafsoshin sojan ƙasar Janar Min Aung Hlaing. sun kuma tattauna kan buƙatar ganin an samar da yanayin da ya dace saboda ƴan gudun hijira su koma gidajensu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce cikin kowane gungun mutane 10 da ke duniya guda 9 na shakar gurbatacciyar iska, kuma gurbatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a cika ganewa ba ita tafi illa. Rahoton baya-bayan na Majalisar Dinkin Duniya ko kuma Hukumar Lafiya ta Duniya ya ce gurbatacciyar iska na kashe mutane miliyan 7 a kowace shekara, kuma al'ummomin da ke fama da matsatsi a Afirka da Asiya sun fi cutuwa. Wannan babbar matsala ce da ba za mu lamunta da ita ba, a cewar jami'ar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta WHO Dr. Maria Nera. Gurbatacciyar iska a cikin gida ko waje dukkan kai ga bugun zuciya ko cutar huhu da kuma mugunyar cutar nan ta numfashi wato asma. A yayin da akasarin mutane suka fi danganta gurbacewar iska da tururi da hayakin da ke fitowa daga masana'antu da motoci, rahoton na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa gurbacewar iska a cikin gida da na sanadin mutuwar mutane wajen miliyan 4 a duk shekara. Haramta ma 'yan kasar Filipino zuwa kasar Kuwait ne ban aiki da gwamnatin Filipino ta yi bayan gano gawar wata 'yar Filipino mai aikace-aikacen gida a Kuwait zai janyo rasa wurin samun abin rufin asiri ga ma'aikatan sai ko in kasashen biyu sun cimma jituwa. Umarnin hana zuwa Kuwait aiki da kasar Filipino ta sanar a watan jiya zai ci gaba da aiki har sai kasar ta Filipino da kuma kasar Kuwait da ke yankin gabar ta tsakiya sun daidaita kan sharadi da kuma yanayin yin aiki a Kuwait din, a cewar ofishin shugaban kasar Filipino Rodrigo Duterte ranar Litini. A halin yanzu kan an hana masu sana'ar kwasar 'yan kasar Filipino zuwa kasar Kuwait aiki, a cewar ofishin shugaban kasar kwana guda gabanin nan, yayin tsawaita wa'adin hana kwasar 'yan Filipino wanda aka sanar tun a watan Janairu. An tsinci gawar ma'aikaciyar 'yar Filipino a wani gidan da aka fice daga ciki tun a shekara 2016. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban shugaban cocin Katolika na kasar Australia mai suna Cardinal George Pell zai fuskanci shari'o'i kashi biyu masu nasaba da lalata. Lauyoyin Cardinal Pell ɗan shekaru 76 da haihuwa da masu gabatar da ƙara sun gaya ma kotun a birnin Melbourne a yau dinnan Laraba cewa sun amince a raba zarge-zargen ta yadda za a yi shari'ar kashi biyu, kuma ana kyautata zaton kowace shari'ar za ta ɗauki imanin makonni 5. Ba a daidaita koko ba a dai bayyana cikakken zarge-zargen ba. Jiya Talata wata kotu ta zartar da hukuncin cewa wajibi ne Pell, wanda shi ne ministan kudin kasar Vatican ko fadar Vatican, ya fuskanci shari'a, wanda hakan ya maida shi shugaban cocin Katolika mafi girma da ya taɓa fuskantar tuhumce-tuhumce irin waɗannan. A yayin da cocin ta yi shekaru gwammai tana fama da taɓargazar lalata wadda ta shafi shugabanninta, ya dai musanta zarge-zargen a yayin shari'ar ta jiya Talata. An sake shi bisa beli, to amma an hana shi ficewa daga Australia inda ya koma bara bayan da fafaroma ya bashi hutu. Fadar Vatican dai ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa har yanzu hutun da aka baiwa Pell na aiki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da batun tsaro. Yayin da alƙaliman waɗanda suka mutu a tagwayen harin ƙunar bakin waken da aka kai garin Mubi, jihar Adamawa jiya Talata ke ƙaruwa, hukumar Nema ta yi ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya turo mana da wannan ƙarin bayanin.
A bayanin alƙaluman da hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya Nema ta bada a yau Laraba, hukumar ta ce adadin waɗanda ma suka mutu a wannan tagwayen harin ƙunar bakin waken sun ƙaru zuwa mutum 30, baga waɗanda aka garzo da su zuwa cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola. Imam Abbani Garki, da ke zama jami'in hukumar ta Nema mai kula da jiyon Adama da Taraba, ya ko bayyana halin da ake ciki tare mako da ƙaraita rahotannin da wasu kafofi suka bada da ke cewa fiye da mutum 60 ne ma suka mutu.
to mu dai kaga tigo din da muke amfani da shi ba wai da kai ne zamu yi wani lissafi ba ya kamata duk tigo din mu san zai ba da zaman to wanda zai defending and we have record in the hospital and what have you ko da muke barwa shi ne the same record da su masu wuce suke da shi
to kaman kawai kaman mutane ne wai alƙalma ke nuna a hukumance
eh kaman yadda na ga maka da farko da akwai mutum 28 da suka rasu 22 on the spot 3 a asibiti amma yanzu sub nurse updating ina cewa an samu additional mutum 2 da suka rasu kagan kasa 28 plus 2 ya zama tashi kenan eh 30 kenan
ko na to kaman wanda suke asibiti wani hali suke ciki
to suna samun kikkiawar kulawa domin hukumar jiha ta yi kokari su ma medical center din da the special forces na iya kokarin su kuma federal government we are trying we are making our preparations now to take some of the items we request them to give us the items da suke bukata kuma sun turo mana yanzu muna kokari zamu kai musu dauki na kayan magunguna da abubuwan da suke bukata
ya mako zuwa yanzu tuni fa gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya kira wani taron gaggawa kan haka tsaro da min gano bakin zaren magan cewa wannan tashin hankali Ahmad Sajo shine commissioner yar labaran jihar Adamawa ga mako abin da yake cewa
matakin da aka dauka dai shi mai girma gwamna yayi taro na committee tsaro a fadar jiha saboda dauki matakai wanda za a tabbatar da cewa an tsari kowa da kowa biyo bayan wannan kuma mataimakin gwamnan Adamawa shi kuma ya garzaya mubi an je an yi taro da dukkan masu ruwa tsakina harkar da ta shafe taro da kuma inda wannan abin ya faru wato kasuwar Mubi da wuraren da ke kusa da wannan amma waɗanda suka jikkata sun zo gwamna ya ja dube su dazun nan kuma an tabbata cewa dukkan abin da ya kamata a yi musu na jinya ana yi musu biyu ma sun da waɗanda nasu ya tsanani an kai su tiyata kuma da ikon Ubangiji an ce sun fito lafiya
to wai kai na batun gudumar jini da ake nema domin tallafa waɗanda suka jikkata haila yau daga commissioner yar labaran
muna roko don Allah don Annabi a yi wa mutane a roƙan mana mutane a taimaka wajen bada jini mafi yawan waɗanda suka jikkata suna buƙatar jini in babu jinin nan kuma za mu rasa su ta Allah jama'a al'umma su fito su bada jini
ga yanzu ma dai ba wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari na garin Mobi yayin da ko mazauna garin ke ma danganta lamarin da irin hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka sha kaiwa a baya Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
to Ubangiji Allah ya kyauta gaba matsalar shan miyagun kwayoyi musamman na mara da tari da ke da sinadaran da ake kira kodin da turanci wani abu ne da mahukuntan Najeriya suka dade suna neman hanyar magance ta yanzu haka gwamnatin kasar ta haramta shigowa da duk wani magani da ke da wannan sinadaran na kodin wakilin sashen Hausa Nasiru Adam El-Hikaya ya hada mana rahoto akan batun
Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale ya sanar da matakin gwamnatin Najeriya na hana shigowa da sarrafa duk wani ruwan magani hana tari da ke dauke da sinadarin kodin da wasu ke amfani da shi don samun maye. Adewale ya ce za a tabbatar da daukar wannan matakin ta hada hannu da duk jami'an yaki da fatocin miyagun kwayoyi da cibiyoyin wayarwa don hana amfani da wannan sinadari na kodin da kuma bin dakunan sayar da magani don tabbatar da daina amfani da wannan maganin mai gusar da hankali in aka yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Maimakon wannan sinadari na kodin, ma'aikatar ta ce sai a rika amfani da sinadarin dextromethorphan wanda ba shi da illa ko tsanani kuma yana samar da waraka ga mura ko tari. Ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalum ya nuna damuwa kan tazarar shan kwalabe masu kau da hankali.
Illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana gani kamar bari ya rabu da damuwa. Amma za a rabu da shi na dan lokaci ne, ba wai an biya bukata ba. An samu yayanmu yan mata suna ciki da yawa, to an shiga cikin babban bala'i domin komi ta ɓaci in a maza ana iya ce to akwai bege, amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma. Domin ko a dokokin duniya akwai sashi da ta ce mace ita ce al'umma.
Yanzu a tuna mun baku labarin cewa kungiyar Izala a Najeriya za ta dukufa ga kamfen ɗin yaƙi da shan abubuwan da kan sa maye a tafsirin Ramadan na bana. Ga abin da shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalawo ke cewa.
Yanzu hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a Najeriya kusan miliyan 14 kuma miliyan 12 duk daga arewacin Najeriya suke. Ko ta bayani matasan musu gane amfanin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani. In an yi wannan za mu fito daga ƙangin talauci da wahala. Sannan ta su zamanto 'yan dangan siyasa su yi ilimi kuma su shiga siyasa. An ce rukunin siyasa akwai cin mutunci, akwai cin amana, akwai ƙarya, akwai yaudara. To mu canja ya zamanto amana da gaskiya da ainihin wato walwala da neman jin daɗin al'umma.
Gabanin ɗaya ga watan Janairun baɗi da za a fara aiwatar da sabon tsarin raba magunguna a Najeriya, ma'aikatar za ta dage wajen rufe duk kasuwannin sai da magunguna na bayan fage zuwa ranar ɗaya ga watan Disambar bana. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan matakin hana shigowa da maganin kodin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka, sai mun ji daga gare ku. Ƙungiyar Kwadagon Najeriya ta ce gwagwarmaya da take yi ta neman ƙarin mafi ƙanƙancin albashi na naira 65,000 ba gudu ba ja da baya. A jiya ɗaya ga watan Mayu ranar ma'aikata ta duniya ne ƙungiyar ta bayyana wannan buƙatar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shugaban kungiyar na ƙasa, Comrade Ayuba Wabba, ya min ƙarin bayani.
Mafi ƙarancin albashi da ake biyan ma'aikaci a Najeriya ba zai ma kashi ko ina ba. Ka duba kuɗaɗen haya ya sun hau, kuɗaɗen abinci sun hau, bayan haka kuɗin haya ma ya ƙaru, kuɗin mota ya ƙaru. Sanin kowa ne muddin ka ƙara kuɗin mai, to dole kuɗin mota ya ƙaru. Saboda haka duk wannan abubuwa shi yasa muka nemi ƙara ma ma'aikata da kuma masu karɓan fenshi, a samu a ƙara musu mafi ƙarancin albashi da ma'aikaci zai karɓa a Najeriya. Watan muna neman ƙari daga 18,000 da muka rattaba hannu a kai a shekaru kusan 8 da suka wuce zuwa 65,000 da kubu hansu.
To shin ko gwamnati ka iya biyan wannan adadi kuwa? Dr. Chris Ingige shine ministan kwadago na Najeriya. Yan kwadago sun gabatar mana da buƙatar mafi ƙarancin albashi na naira 65,000. Kaga su ma gwamnoni za su gaya mana matsayinsu. Ita ma gwamnatin tarayya za ta ɗau matsayi akan wannan. Na da zara an sami daidaito, gwamnati za ta mika kudirin wannan doka gaban majalisar tarayya. Shugaban kwadago na ƙasa, Comrade Ayuba Wabba, ya min bayanin abin da yasa suke neman wannan adadi na naira 65,000 a daidai wannan lokaci.
Mun duba ne menene kwatankwacin 18,000 shekara 8 da suka wuce. In ka duba ko kwatankwacin 18,000 in kai kimanta shi da dala a lokacin ya kama dalan Amerika 100 ne ba kawai da 40, amma yanzu bisa ga yanda kuɗin mu darajarsa ta barbare bai wuce ma dala 50 ba.
To shin koyaya masana tattalin arziki ke kallon wannan al'amari? Malam Yushewu Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki.
Tattalin arzikin ƙasa ne, inda ana so a kai kuɗi masana'antu, ana so a kai kuɗi bankuna, to dole a kai kuɗi wajen waɗanda suke karɓan ƙayyadajjen kuɗi. Saboda duk sanda aka samu tawayan tattalin arziki da sashen wanda albashinsu yake tsaye, su abin ya fi shafa kai tsaye, kuma su ne suka fi bada gudunmawa kuɗaɗensu. Saboda kuɗaɗen da zai kai koma hannunsu su ne zai koma tattalin arziki, saboda kuɗaɗen ne za su koma kasuwa, sannan kuma shi tawayan tattalin arziki ya ci gaba da farfaɗowa. Amma akwai abubuwan da ya kamata a yi, dole ne gwamnati ta kula da kasuwa ɗin, sannan kuma ta kula da harajin da take ɗora ma kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta da rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan masu saurare na biye da mu, mun tsaya ne inda baƙwar tamu ta koro mana bayanin makarantar da take da shi a nan Boston. Tana kuma cikin amsa mana tambayar ko tsawon shekara nawa ne take ɗaukan ɗaliban makarantanta, sai lokaci ya mana abin da ya saba. Yau a nan za mu ɗora, yau an. Na ce ɗaliban naki daga wani shekara ne yake ɗaukar su, domin na san nan komai bisa tsari ake yin sa.
So daga sati 6 zuwa amma 0 month ne muke sa, na sa 0 month in haifu kaman gobe.
Kai
ni sun kawo mun zai ɗauka, amma ba mu samu haka. The baby da na taɓa samu the smallest shi ne 6 weeks, amma zuwa 13 years in shekara 13 za su gama, ba zan ɗauke su ba.
In mutum ya kai shekara 13.
Sha uku din after school program ina samu kaman 6 zuwa 13. Amma na safe din na crash suna zuwa baby zuwa shekara 4. A shekara 4 za mu yi graduation sai su wuce su shiga kindergarten.
Amma dai wasa makarantar koyon wasa ne wannan ko? Akwai wani karatu da za a koya nan wurin?
Ah, muna karatu, na koya musu ABCD, muna koya musu rike pencil, suna drawing, suna coloring, muna artwork, muna fita excursion, muna zuwa museum of children's museum, muna zuwa park, muje muyi wasa, akoya kidewa. Suna muna basu abinchi so uku, muna basu breakfast, lunch, da snack. Masuna muna fita muna nap. That's enough. They said, I'm bachi.
Sir, I'm bachi. Ina
komi.
Akwai bachi ke.
Very busy. Eh.
Akwai TV na kallo.
Eh, akwai TV na kallo. TV din kuma ba mu so.
Kallo cartoon.
TV din eh ba mu so mu sa TV din wai suna kallon regular TV. Muna akwai TV ka san ni na PhD instructional technology. So TV din is for instruction. Muna so su koya abu. So everything kuma da suna shiga ina sa su su cire shoes na su da kansu su sa su cire su jacket din su su sa in the right place in za su tashi kuma za su sa jacket din su da kansu na koyar musu yadda za su yi
amma an mutum mai sauraro zai so ya ji ya kika samu license din samun wannan daman bude wannan makarantan ya dauke ki wani lokaci ko kuwa cikin dan kankan lokaci ne idan kin sai in dai kin muddin kin cika sharuɗan da ake bukata
eh na farko tun da ni nayi makaranta nayi education bachelor's na education ne amma anan gari ba su ba sai dole sai an je in bachelor education ba sai dai kana so ka cika ba a zo a makaranta amma bude wa din in na like je ka je department of education a yi su training nasu sai ba da license din sai ka zo ka nuna musu wajen da zaka bude sai su zo inspection su duba ina gadon irin gadon nan ne za su a baby ina kawai sin akwai wanda ba su a so akwai wanda suke so ina su paper in sun shiga yadda za a rubuta okay yau wannan asana ta shiga ta zo makarantar yau da an dauke ta an sign an waye ne ya kawo su in bus ne ya kawo akwai school bus masu kawo yara su maza su ba mu signature nasu wun za mu signing wai to mu dauki yaro kaza a hannunsu duka za a zo a dan su document din wai daidai za ka iya kai business din sai ka yi registering kuma da city ka je downtown a Boston ka dauki ka yi registration din za ka sa wai a zumbuda small business a nan gari in ya yi approving za ka dauka kuma suna son ka yi registering for wani number din shi ne na tax so da in ko kudin da ake biyan ka at the end of the year za ka yi filing ka biya tax ma gwamnati din so
yanzu kamar tsawon wani lokaci ya dauke kika yi duk waɗannan abubuwan
eh nawa kan bai kamar na mutane ba because ni na riga na ina da bachelor's na daga Maiduguri na education so da nazo da nazo nayi amma yanzu ina so in bude babban da nake so in bude zai center ne center din yana da class da yawa so da shi suna neman director wannan ne ana so kai kana da degree na so a early education so yanzu ma ina yadda muke magana ina dauki classes a different universities na dauka nayi class a courses ne nayi suna neman a samu director din Department of Education is a Zaiki courses da baiki. So na gama sora kaman course daya da nake yi yanzu a Fisher's College. Nai a Bay State, nai a UMass, nai a Quincy College. Na so makarata, ina ta zuwa kawai.
To yayi kyau. Ilimi yana da kyau a ta neman shi. To amma shi samun wurin da kika yi wannan sai kika yi koko haya kika yi ina nuna kaman muhallin wurin da wannan makarantar yake su za su ba ki koko ko za ki nema koko ginawa kika yi
kai za ki nema ko mai bude makarantar ne za ki ce ga wajen either I rent I lease ko a saya amma mu ne muna da wannan gida da sai na je na dauka mun bude makaranta a ciki na mai gida na
yanzu za ki bude babban a nan duka wurin za ki bude babban magana yau ma kamar kullum masu aure lokaci ya muna abin da ya saba amma a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu amadun bakwar tamu an usula da julie gresham da solomon abu
waɗanda suka daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa a tarbiyar mu a wani sati cikin ikon Allah
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Kun farko yace ya Allah ka ji kan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar harin bom a wani masallaci da kuma kasuwa a garin Mubi dake jihar Adamawa Najeriya waɗanda suka jikkata Allah ka ba su lafiya da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen hare-haren ƴan ta'adda a arewa maso gabas da ma Najeriya baki daya sako daga Usman Shitu Muhuta sai kuma sako na gaba yace jami'an ƴan sanda da fatan za ku zage damtse sosai wajen yin koyi da takwaro ku a wajen aiki Mr. Adekunle Rufus Adedeji dan sanda mai bincike akan laifuffuka a jihar Ekiti wanda ya samu sheda a matsayin dan sandar da baya amsar cin hanci da rashawa kamar yadda wani bincike ya nuna da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi bugu da ƙari ofishin jakadancin Amurka dake Najeriya ya bashi kyautar dan sandar da yafi dagewa akan aikin shi sako daga Haruna Muhammad Katsina sai kuma sako na gaba yace tagwayen hare-haren kunar bakin wake da wasu azaluman ƴan ta'adda suka kai wani masallaci da wata kasuwa a garin Mubi wanda ya kashe mutane sama da 30 tare da jikata wasu mutane abin takeici ne da jimami dan haka mun yi turda Allah wadai da shi tare da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan masifin sakon Haruna Boda in kaibo sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa hakika abin da ya faru a garin Mubi na hakan abun takeici ne matuka da fatan Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu daga sanin shaga kofar kaura Katsina sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa Allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu a jerin hare-haren da ƴan kunar bakin wake suka kai a garin Mubi dake jihar Adamawa amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi sai kuma sako na ƙarshe yace Allah ka tausaya mana ka kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda da ayyukansu a kasar Somalia Najeriya da sauran kasashe sako daga Aliyu Taka lafiya birnin Kebbi
to kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
to a takaice wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai bincike na musamman kan katsalandan din Russia ya ce tayu a gabatar da umarni ga Donald Trump ya bayar da ba'asi a binciken da ake yi. Wata babbar tawagar Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne kasar Myanmar ta gudanar da bincike kan gallaza ma ƴan Rohingya da ake zargin an yi. Tawagar ta kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da ta taba zuwa jihar Rohingya ta kasar Burma. Daga tun a watan Agustan bara lokacin da aka kaima al'umman musulmin Rohingya hare-hare. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce cikin kowane gungun mutane goma da ke duniya guda tara na shakar gurɓatacciyar iska kuma gurɓatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a cika gane ta ba ita ce tafi illa ga jama'a. Rahoton baya-bayan na WHO ya ce gurɓacewar iska na kashe mutane miliyan 7 a kowace shekara kuma al'umman da ke fama da matsatsi a Afirka da Asiya su ne suka fi cutuwa.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya iyalan Alhaji Muhammad Adili Turo da uwar gidansa Hajiya Hamsatu murnar samun ƙaruwar ɗiya mace. Wadda aka raɗawa suna Khadija a yau. Allah ya raya ta ya kuma albarkace ta amin. Yanzu a madadin
Ibrahim Almasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.